sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60 a jamhuriyar Niger kuma za ku iya kama mu a VOA Africa mita 102.5 zangon FM ko kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol muryar Arewa. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Muna kuma yi wa al'ummar musulmi barka da shan ruwa. Grace Alheri Abdulci tare da Usman Kabara daga nan birnin Washington DC muka sake shigowa a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Bayan labaran duniya, za ku ji wata sabuwa da ta kunno kai a jihar Abia, inda aka soke zaben gwamna. Muna kuma da tsarabar watan Ramalana, kamar yadda muka saba kowace ranar Litinin. A wannan shirin, Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da labarin wasanni. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Tare da sallama ga cikakkun labaran. Gwamnatin Najeriya tana ta kokarin samun tattaunawa da 'yan tsageran Avengers na yankin Niger Delta game da rikicin da yake cinyewa na maganar yankin mai arzikin man fetur din da Najeriya ta dogara da shi. Sai dai masu fafutuka da kuma shugabannin gargajiya sun sami rabuwar kawuna game da tantance ko zaman teburin sulhuntawar ne mafita ko kuma rashin sa. Karamin ministan man fetur na ƙasa Emmanuel Ibeyo Kachukwu ya ce gwamnati na son tattaunawa da tsagerin wanda ayyukansu na ta da kayar baya da kai hare-hare kan masana'antun man ƙasar ya kassara haƙowa da kuma samar da man fetur ɗin da aka saba samu da ƙasa da kaso 50. Har yanzu dai ba wani tabbacin ko zaman tattaunawar zai yiwu ko ba zai yiwu ba. Wani jami'i a ma'aikatan man fetur ɗin gwamnati ya faɗa muryar Amurka a makon da ya gabata cewa gwamnati da tsagiran Avengers sun yarda da zaman tattaunawar, abinda su 'yan Avengers ɗin suka ƙaryata a shafinsu na intanet na Twitter. Ɗaruruwan ɗaliban makarantar sakandare ne suka fito zanga-zanga a birnin Alkahira ta ƙasar Masar, inda suka yi kira ga ministan ilimin ƙasar da ya ajiye mukaminsa biyo bayan kama jami'an da aka yi da ba da satar amsar jarrabawa a shafin Facebook. Mafi yawancin zanga-zangar da ta gudana cikin lumana, in ka ɗebe wasu tsirarin ɗalibai da aka kama da yammaci bisa zarginsu da jifan 'yan sanda da duwatsu bayan 'yan sanda sun tare hanya da motoci, sannan sun harba harsashen roba a sararin samaniya kamar yadda masu sa ido suka bayyana lamarin da suka shaida a lokacin artabun. 'Yan sandan dai sun kange masu zanga-zangar ne daga samun shiga dandalin Tahrir Square, wanda nan ne ya zama dandalin da aka yi boren shekarar 2011 da kuma shekarar 2013 a Masar. A farkon watan nan ne aka damke wasu jami'an hukumar ilimin ƙasar game da abin da suke da nasaba da satar amsar da aka saki a shafin Facebook ta intanet, inda wasu ɗalibai suka dinga kwasar amsa suna juyewa akan takardunsu na amsa jarrabawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ƙasashen Isra'ila da Turkiya sun cimma wata yarjejeniyar daidaita alaƙa da ke tsakanin ƙasashen biyu. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ne ya bayyana haka a jiya Lahadi bayan wata ganawar da suka yi a birnin Rome tare da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry, inda Netanyahu ya ce yana ganin wannan wani muhimmin mataki ne don inganta alaƙar da ke tsakaninsu. An dai sami baraka a abotar ƙasashen biyu ne a shekarar 2010 sakamakon ruwan wuta da aka yi na ƙwace wani jirgin ruwa na mai ɗauke da kayan agaji na Turkiya a lokacin da Gaza ta zama ba shiga ba fita sakamakon suna mazaunin shugabancin ƙungiyar Hamas masu tada ƙayar baya. Wani babban jami'in Isra'ila ya ce kafin cimma wannan daidaiton alaƙar sai da Isra'ila ta nemi afuwar mamayar da ta yi wa jirgin na Turkiya, sannan suka yarda za su biya Turkiya diyyar dalar Amurka miliyan 20 ga iyalan mamata da kuma waɗanda suka samu rauni sakamakon harin da aka kai akan jirgin ruwan. Daga ƙarshe, ƙasar Chile ta lashe kofin gasar Copa America wanda ya zama a karo na biyu a jere bayan da ɗan wasanta Francisco Silva ya narka ƙwallo a ɓangaren hannun hagu, inda shi kuma golan Argentina Sergio ya yi hannun dama da nufin kama ƙwallo.
Usman Kabara ya karanto muku labaran duniya. To ma da labarin mu faro takwan daga jihar Abiyan Najeriya inda to wata kotu ta soke zaben gwamnan jihar Okezi Ihekezu bisa laifin rashin gaskiya kan batun biyan haraji. Wakilin Mulamido Abubakar na da ci gaban rahoton.
Kotun dai ta yi zamanta ne a yau Litinin kuma ta umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar wato INEC da ta gaugauta miƙa takardun lashe zaɓen na kujerar gwamna ga Mr. Sonson Oga wanda ya kara da Mr. Ikeze Mbazu domin samun tikitin tsayawa takara a zaɓen shekara ta 2015 da ya gabata a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP. Kotun dai ta ce gwamna Mbazu ya aikata laifin kaucewa rashin biyan kudaden haraji. Kotun dai ta ce lalle bai kamata ya yi takar gwamna ba. Daga bisani dai kotun ta bukaci gwamnan na jihar Abia da ya sauka daga mukaminsa na kujerar gwamna cikin gaugawa kana kuma ya miƙa ragamar mulkin jihar a hannun Mr. Samson Oga wanda shine ya zo na biyu a zaben fidda gwani na jam'iyyar PDP a zaben shekara ta 2015 da ya gabata. Duk kokarin da nayi na jin taba kin bangarorin biyu lamarin ya citura amma dai naji ta bakin wani lauya mai zaman kansa barista Babakura Bahaba domin jin ko meye dokar kasa ta ce akan wannan hukunci ga tsokacin da yayi kamar haka.
Wato wannan abin da ya faru shi gwamna da aka cire yayi abubuwa kurakure da yawa a lokacin da ake takarar primary na fadda gwani, saboda haka a cikin wannan badakalar ya samu ya fito. To kuma an je kotu an tar irin abubuwan da bai cancanta ya tsaya gwamna ba. Kaga tun daga foundation zamansa gwamna ya gurbace. To tun da ya kira man jam'iyyar da ta ci jam'iyyar PDP ce kuma shi ya takara da wasu mutane. To dama yadda ake abin sai a dauko na biyu sai a bashi wannan takarar ko kujerar.
Wato abinda dokar tsarin mulkin Najeriya ta ce kenan
ko? Haka yake. Doka ta fara aiki.
Bayan dai wannan hukuncin da kotu ta yi na cire gwamnan jihar Abia, al'amura na gudana kamar yadda aka saba a babban birnin jihar wato Umma Ahiya kamar yadda waɗannan ganau ke faɗi. Wani ɗan jihar ya ce yana cewa ne a gaskiya a ra'ayina ba ma bukatar irin wannan hukunci domin mai da hannun agogo baya ne ga demokuraɗiyyar Najeriya. Idan ka kula ko a baya an samu irin wannan matsalar a jihar mu ta Abia, mu dai abinda muke so ci gaba da samar da ayyukan raya ƙasa a jihar.
A nan garin Umma Ahiya dai ba abin da ya canza. Mutane na harkokinsu kamar yadda suka saba, sai kawai ƴan kaɗan jiya a gefe ana ɗan labari ya yi an soke zaɓe. A harkokin jama'a dai na nan na tafiya ba abin da ya canza.
Sunana Idris Bashir. To gaskiya da yake ba cikin Umma Ahiya nake ba a nan Abba nake. Abban kuma gaskiya shiru dai ba wani alamar an yi ma wani abu. Kowa na gudanar da harkansa kamar yadda ya saba. Sai dai ɗan abin da ba a rasa ba can mutum biyu mutum uku ga ana ɗan gulmace-gulmace haka.
Idan irin wannan abun ya faru akan jirki jami'an tsaro domin kaucewa abinda ka iya biyowa baya. Me ka ga nan ma idon ka?
To gaskiya abun da na fahimta shine shi commissioner ya sa jami'an tsaronsa kowane lungu da sago don sa ido kan koda wani abu zai dai tashi a nan abadin.
Yanzu dai kallo ya koma sama. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To bari mu rufe taskar rahotannin namu da batun yan gudun hijira a Najeriya, inda kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka bankaɗo ci da gumin talakawa da ake yi a jihar Borno. Ga rahoton da wakilin mu Umar Faruk Musa ya haɗa mana.
Wannan damuwar dai tana zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni suka bayyana cewa kungiyoyi na ƙasa da ƙasa sun bankaɗo irin maƙarƙashiya da ci da gumi da ake yi da dukiyar al'ummar waɗannan mutanen waɗanda ke sansanoni daban-daban na 'yan gudun hijira daga jami'ai na tsaro da kuma waɗanda aka baiwa alhakin kula da wannan sansanin domin tabbatar da an kawo ci gaba na rayuwa al'umma. Amma maimakon haka sai yunwa da kunci yara ƙanana da manya ke fuskanta a wannan sassan. Ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar al'ummar Arewa maso gabacin Najeriya Alhaji Abba Kaka da nake tattaunawa da shi a Abuja ya ce lalle akwai bukatar a gudanar da cikakken bincike domin a hukuntar da duk waɗanda ke da hannu a wannan almundahana domin 'yan baya su yi koyi, a bar mutanen wannan yanki su yi walwala su kuma samu sauƙi bisa ga irin wahalolin da yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram ya haddasa musu a rayuwarsu ta yau da kullum.
Gaskiya magana abubuwan da suke faruwa da suke tafiya wato abun mamaki ne, don haka kaya ma da aka kai abinci ba ma amma ya kai shi gwamnan sai da ya daga Qur'ani a gaban jama'a dan rashin gaskiya ya kai inda ya kai dan shi da kansa ya tsamu ya duk wanda ne wannan abun jama'a dinnan da aka sa hannun su in suka tuka suka yi amfani da shi to wallahi sai Qur'ani ne ya zo shi dan haka kowane irin gaskiya kawata za a yi gaskiya kawata ai
kana ganin wannan bincike da ladabtarwa watakila zai iya kawo ƙarshen ƙorafi da halin ƙuncin da mazauna wannan sansanin suke fama da shi musamman maganar yunwa da rashin ingantaccen abinci ko rayuwa mai kyau a wannan ɓangaren.
Ya kamata in aka yi binciken nan a kowa zai san waye ne yake ne da sauransu da irin sace-sace aiki da sauransu amma gaskiyar magana da sojoji da polis da ƴan nema da ƴan sema duk suna cikin wannan wasu ba ta gari a cikinsu sun zo sun bata al'amarin in ka je don sanayin nan za ka yi mamakin abubuwan da ke faruwa mutane suna kawo abinci suna kawo sandifi ta kofi amma sun ka za a ce wai wannan sansanonin nan babu abinci ba su da abin da za su sha da sauransu wannan abin kunya ka ga bai kamata a ce mutane an ba su amana irin wannan amana mutane an kashe iyayensu an kashe matansu da sauransu raguwan da suke cikin wannan sansanonin nan a ce wai har yanzu ma abincin nasu ba wasu suna sacewa ai wannan matiko sai dai mu koma ga Allah.
To yanzu ganin cewa ƴan kungiyoyi na ƙasa da ƙasa sun shigo cikin wannan al'amarin sun fara fallasa barnar da suka gani a zahiri ana yi a wannan sansanin na ƴan gudun hijira da ke yankunan arewa maso gabacin Najeriya kamar Medicine San Francisco din nan kana ganin wannan zai takura zai matsa namba akan mahukuntan Najeriya su yi abin da ke daidai kuma su magance wannan lalurar.
Ba kwarai da gaske wato abin takaici din shine malam Umar a satin da ya wuce da na tuma da wuri da muka zo airport akwai wata da ta zo daga Ministry of Health tana ba mu labarin abin da yake faruwa abin da take cewa irin kayan da ake raba musu kaman gidan sauro da take ba da labari wai mutanen nan sai su tau gidan sauron nan su kai kasuwa suna sayarwa abin da suke sai har ya kai lokacin da ma aka ce suna yagin ledar gidan sauron dan kada su je su sayarwa a haka tun ma sun je suna saukar da farashi suna sayarwa.
Allah ya riga ran tsaye don mutumin da ya ci amana ka ga amana sai ta ce.
Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe Malam Usman karfe 5 ake magana saura minti 18 ga shirinmu na gaba
daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
Najeriya ta samu kanta a cikin rukunin nan da ake cewa mutuwa a gasar zuwa cin kofin duniya na shekarar 2018. Tambaya shine ya za ta yi ta samu nasara a wannan.
Mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya yace nan da makonni biyu za su fidda sabon koci.
Shahararren tauraron kwallon kafa duniya Lionel Messi kuma ya ce zai ritaya daga wasa bayan dankarin dukan da ƙasar Argentina ta sha.
Sau biyu Messi na shan kashi a wasan ƙarshe ta gasar Copa America daga hannun Chile.
A Niger ana hidiman marhaban da wasannin Olympics.
Ranar Olympics lokaci ne na faɗakar da jama'a mahimmancin wasannin motsa jiki musamman matasa su kashe na'urorinsu na kwamfuta su manta da wayar salula domin su fara motsa jiki.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni. To ba a karin farko ba Najeriya ta sake samun kanta a cikin abin nan da ake kira rukunin mutuwa lokacin da aka zo aka fito da sunayen kasashen da za a hada su gauza da junansu a gwagwarmayar neman zuwa gasar cin kofin duniyar shekarar 2018 da za a yi a kasar Rasha. A ranar Alhamis nan da ta wuce ne aka zazzaro kasashen da aka yi wannan hada-hadan a kansu a headquarter ita hukumar kwallon kafa ta Afirka wato CAF da ke birnin Alkahira ta kasar Misira. Najeriya ta samu kanta a cikin rukunin Group B wato rukuni na biyu kenan inda aka hada ta da kasashen Zambia da Kamaru da kuma kasar da duk Afirka ba kasar da ta yi take sama can kololuwa a kwarewar kwallo yanzu a idon duniya kamar Algeria. To kafin a zo a fara zaro sunayen kasashen da za a hada da wannan da waccan an ce an karama marigayi tsohon kocin Najeriya Stephen Keshi inda aka nuna wani dan gajeren faifan bidiyo kuma har aka yi shugun a tsaye na minti daya domin juyayen wannan rashi da aka yi nashi. To ga yadda aka raba waɗannan ƙasashe dai a rukunan nan guda hudu wanda kowane rukuni daya yake da ƙasashe hudu a cikinsa. A rukunin farko wato group A akwai Libya da Guinea da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Tunisia. Kamar yadda muka ce a rukuni na biyu shine wanda ya hada Zambia da Kamaru da Nigeria da kuma Algeria. Rukuni na uku na group C shine wanda yake da Gabon da Morocco da Mali da kuma Cote d'Ivoire. Yayin da rukuni na ƙarshe wato group D yake da Burkina Faso da Afirka ta Kudu da Cape Verde da kuma ƙasar Senegal. To me wannan yake nufi a wurin Najeriya din, ma'ana me ya kamata ta yi domin ta tabbatar da ta samu nasara? Daya daga cikin abubuwan da kowa sun cewa dole sai ta yi shine neman sabon koci wanda watakila ta kusa ta samu.
Mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya, Shehu Dukko, yace nan da makonni biyu za su fidda sabon koci. Ya furta hakan ne a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho.
Inda dai muka tattauna da sauran membobin takarar committee da su executive members na NFF, da kuma ba kanmu nan da sati biyu mu ga abin da ake ciki saboda mu tabbatar mun fara shirya sanadiyar walko kullu. Sun ka duba kaga ko su Algeria kaga jiya sun sa nasu koci. Tun da riga an gama draws kuma sun da wazi buga. Yanzu zaka sai irin koci da zaka dauka. Ba kowai muna sauri ne ba, muna son mu duba ne mu gato muna kawai wanda za mu samu da zai kara mana daraja abinda muke son mu yi, to kuma babu to zai mu ga abinda za yi. Amma dai tsammanin mu nan da sati biyu ya kamata a gama da abinda za a gama.
Wannan kocin da za ku nemo a waje ne ko a cikin gida Najeriya?
Duka ana duba gida da waje, wanda za ka ga ya dace, wanda za ka ga ya dace ya yi wannan qualifier na ai za a ba shi.
To kamar da mi za ku yi la'akari da shi wajen zabo sabon koci a halin yanzu?
Za mu buga da Algeria, za mu buga da Kemaru, za mu buga da Zambia. Sune za a gaba biyu. Kaga kaman da Kemaru da Zambia kaga yan kokolansu da wallan su kusan daban-daban ne. Yan Kemaru karfi suka yi. Yan Zambia su kuma yan kanana ne a cikin guje-guje haka. Su kuma yan Algeria kin da cewa kasa zafi suke. Kaga dole mu duba mu ga to da kocin da zai iya gane yaga san ya san sirrin su, ka gane? To kaga dole sai hada da na wajen da na gidan da na waye kowa ya ga yadda za a yi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ba gaishe ka Malam Hassan Tambuwal san da aiki. Lionel Messi, ɗan daga cikin ƙwararrun 'yan ƙwallon duniya da baya buƙatar dogo gabatarwa, ya girgiza duniya ɗin bayan da ya ba da sanarwar ba zato na cewa zai yi ritaya ko kuma muraba zuga harkar ƙwallo. Jiya ne Lionel Messi yake ba da wannan sanarwar ba zato ɗin bayan da Argentina ta ji jiki. Aka fitar da ita daga ƙwallon cin kofin Copa America wanda suka yi da ƙasar Chile, inda kuma Chile ɗin ba a karon farko ba ta samu nasara akan ƙasar ta Argentina.
Ƙasar Chile ta sami kare kambinta bayan da ta sami nasarar lashe gasar ƙwallon ƙafa ta Copa America ta bana, bayan da ta yi galaba akan Argentina a wasan ƙarshe ta gasar. Har kaiwa ƙarshen wasan da ya wuce ta ɗauki tsawon mintuna 120 ana fafatawa ba wanda ya sami zura ƙwallo, abin da ya sa aka yi bugun penalty domin fitar da gwani, inda Chile ɗin ta yi nasara da ci 4-2. Tarihi ne da ya maimaita kansa domin ko ƙasashen biyu ne suka fafata a wasan ƙarshe ta gasar a bara, inda a lokacin ma ƙasar ta Chile ita ce ta yi galaba ita ma ta hanyar bugun penalty. Shahararren ɗan wasan Argentina ɗin Lionel Messi na ɗaya daga cikin waɗanda suka kasa jefa ƙwallo a bugun penalty ɗin, anan kuma ya bayyana aniyarsa ta yin murabus daga bugawa ƙasarsa wasa. Messi ɗan shekaru 29 ya lashe kyautar gwarzon ɗan ƙwallon duniya har sau 5, ya kuma ɗaga kofin La Liga 8 da kofin zakarun Turai 4 duk da ƙungiyar Barcelona ta ƙasar Spain. To amma gasar kaɗai da ya taɓa nasara a kan tawa ƙasarsa ita ce ta wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na shekara ta 2008. Sau biyu Messi na shan kashi a wasan ƙarshe ta gasar Copa America daga hannun Chile. Ta uku ita ce wacce Brazil ta doke Argentina a shekara ta 2007, yayin da kuma ƙasar Jamus ta doke su a wasan ƙarshe ta gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2014. Messi dai ya bugawa ƙasarsa ta Argentina wasa har sau 113 tun daga shekara ta 2005. A nahiyar Turai kuma ƙasar Faransa da ke karɓar bakuncin gasar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai ɗin ta sami kaiwa a matakin quarter final na gasar, bayan da ta yi waiwayin baya ta doke ƙasar Jamhuriyar Ireland da ci 2-1 a wasansu na matakin 16 a jiya Lahadi. Ƙasar Jamus ma ta doke Slovakia da ci 3-0, wadda ta yi bata damar tsallakewa zuwa quarter final ɗin, yayin da ƙasar Belgium ta doke Hungary da ci 4-0. Wales ta yi wa Jarrod da ƙasar Ireland ta arewa da ci 1-0. Portugal kuma ta doke Croatia da ci 1-0, yayin da wasan Poland da Switzerland ya karkare a kunnen doki da ci 1-1. To amma bugun penalty ne ya baiwa Poland nasara da ci 5-4. Poland din za ta kara ne da Portugal a wasan quarter final, yayin da Wales za ta fafata da Belgium. Yanzu haka dai kasashen Italy da Spain suna can suna fafatawa, yayin da ita ma England da Iceland suke can suna karawa domin fitar da waɗanda za su kara da kasashen Germany da Faransa a matakin na quarter final. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To kamar yadda kuka ji a cikin rahoton, wannan dai ba shine karon farko ba da Chile take cin Argentina a irin wannan kwallo ta cin gasar kofin kofa na America. Wannan gashin gaskiya shine wasa na uku da Argentina bata samu nasarar shi ba a cikin shekaru biyu da suka gabata, daga shekarar 2014 zuwa yau. Yanjamu sun ci su ci ɗaya da babu a wasan ƙarshe na cin kofin duniya da aka shekarar 2014, sannan kuma Chile ta sake shanta a gasa irin ta jiya din ta Copa America ta shekarar 2015. Tun a shekarar 2007 Argentina ta fara shan kashi a kokarinta na ci wannan kofi na Copa America. To amma duk ba shi ba ba abin da yake wa Lionel Messi haushi ko kuma yake ci masa rai, kaman cewa duk abin da ya kasa ci wa Argentina wani gagarumin kofi na duniya. Kuma sannan abu na biyu da yake ci masa tuwo a ƙwarya shine cewa yayi ya kasa ya zama wato wani sabon Diego Maradona, ya soye abin tarihi irin wanda Diego Maradona tsohon tauraron kwallon duniya na ƙasa Argentina din yayi, domin shi Diego Maradona din kusan shi kadai ne ya ciyo wa Argentina kofin duniya a shekarar 1986. Kuma da lato bari mu ci labarin Yamai na Jamhuriyar Niger, inda wasu masu sha'awar harkokin wasannin motsa jiki suka zauna suna marhaban Lale ga sake jiyowa wasannin Olympics na wannan shekarar da za a yi a birnin Rio de Janeiro na ƙasar Brazil.
Da wani jerin gwanon zaman lafiya da suka gudanar a farfajiyar filin wasannin motsa jiki da ake kira Isaka Dabore Boxing Club da ke nan Yamai ne, masu wasannin motsa jiki da shugabannin harkokin wasanni na dukkan fannoni suka soma bikin tunawa da ranar Olympics ta duniya, wacce ke matsayin ranar ƙara haɗa kan masu hannu a sha'anin wasannin motsa jiki. Shugaban kwamitin Olympics Federation Jamhuriyar Niger Alhaji Ide Isaka ya gabatar da wani sakon shugaban kwamitin na Olympics na duniya Thomas.
Pour retenir l'attention de la population et de la jeunesse en particulier.
Yace ranar Olympics lokaci ne na faɗakar da jama'a muhimmancin wasannin motsa jiki, ta yadda za su yi sha'awar mai da hankali ga motsa jiki musamman matasa. Saboda haka ya wajaba a gare mu mu bi dukkan hanyoyin da za mu yi nasarar ganar da matasa su kashe na'urorinsu na kwamfuta, su manta da wayar salula, domin su fara motsa jikinsu ta yadda abin zai zama masu sabo a kowace rana. Bikin tunawa da ranar Olympics din ta bana ya bada damar buɗe taron wani kwamitin da ma'aikatar ministan wasannin motsa jiki ta kafa da haɗin gwiwar masu hannu a sha'anin wasanni a watan Maris din da ya gabata, domin nazari akan hanyoyin da za su taimaka a kaddamar da aikin wannan kwamiti mai alhakin sasanta rikici da dinke dukkan wata baraka. Ministan wasannin motsa jiki Salisu Ada ya ce
il constitue des effets and des piliers fondamental pour la prévention et le traitement des conflits.
Wannan kwamiti gimshiki ne ga dukkan wani shirin rigakafin barkewar rikici ko daukar matakan warware ta kaddama, abinda zai bada damar sasantawa tsakanin masu harkokin wasannin motsa jiki ba tare da an kai batun gaban kotu ba.
Permettra de renforcer davantage la cohésion.
Kasancewar bikin na bana ya zo a cikin watan azumin Ramadan. Shugabannin kwamitin Kosini Rashin Niger sun shirya liyafar bude baki ga jama'a. Jamhuriyar Niger na daga cikin kasashen da suka samu tikitin shiga gasar Olympics karo na 31 da za a yi a birnin Rio de Janeiro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To ma da Leslie, to mun gode da wannan rahoto, kuma muna godiya ga sauran wakilanmu, wato Mutula Sanyin a Sokoto da Hassan Umar Tambuwal a birnin Badin, da su ma suka taimaka mana da rahotanni a wannan shirin na yau. A madadin dukkansu ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC.
To yanzu kuma sai shirin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A yau kimanin mutane miliyan 60 ne suka rasa muhallinsu, wasu kuma suna gudun hijira. Wasu sun gudu daga gidajensu ne don gujewa tashin hankali ko tsananin yunwa ko mummunar ambaliya ko kuma wani bala'i daga Allah. Wannan shine babban kalubale da ke addaban bil'adama tun ƙarshen yakin duniya na biyu. kuma rabin waɗanda suka rasa mahallansu ƙananan yara ne, ɗan ƙasa da shekaru 18 da haihuwa. Ƙalubaloli da ke fidda tarin jama'a daga mahallansu ya fi yawan addaban ƙananan yara, saboda yana katse musu daman samun kariya da taimako don samun yanayi da yaran za su rayu su nemi ilimi. Bayan hakan, kasancewar ba aikin taimako muhimmanci don ganin wayannan ƙananan yaran da suka rabu da mahallansu na samun daman ci gaba da karatunsu. Za mu ga baki ɗayan rayuwar wayannan yaran na wata rana ya fada cikin mawuyacin hali. A yayin da wayannan ƙalubaloli ke ɗaukar lokaci, wani lokaci a ƙalla shekaru 20 iyalai suke rabuwa da mahallansu. Yara suna fadawa cikin rayuwar gudun hijira ba tare da samun daman karatu ba. Al'umma masu tasowa ba za su samu ilimi da za su ba da gudunmuwansu ga ci gaban yankunansu da mutanensu ba, kamar yadda daraktan ilimi a ƙungiyar tallafawa ƙasashe masu tasowa na Amurka USAID, Evelyn Rodriguez Perez, ta rubuta a kan shafinta na yanar gizo. A yau ƙananan yara tsakanin shekaru 3 zuwa shekaru 18 a ƙasashe 35 da yawansu ya kai miliyan 75 ne suke buƙatar taimakon ilimi na gaggawa. Dalili kenan da gwamnatin Amurka ta kaddamar da wani sabon shiri na taimakawa matasa a ƙasashe da ake yaƙi don su ci gaba da iliminsu. A halin yanzu, ma'aikatan harkokin wajen Amurka za ta yi aiki tare da wata babban ma'aikatar samar da ilimi don aiwatar da sabon shirin na shiryawa 'yan gudun hijiran kos-kos ta duniyar gizo don taimaka musu su gaggauta samun ayyukan yi ta wayannan kos-kos na duniyar gizo. Jakadun Amurka da ma'aikatansu za su yi aiki tare da kungiyoyi masu aikin sa kai don shirya wayannan kos-kosin. Hukumar ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNICEF ta kaddamar da wata gidauniyar ilimi mai suna Ilimi Baya Jira a ranar 23 ga watan Mayu don taimakawa ci gaban karatun yara a cikin yanayin gaggawa. Babban manufar wannan shiri ne gina makarantu na dindindin ya zama hanyar ficewa daga matsayi na gaggawa ya zama tabbataccen tsarin karatu. Wannan gidauniya ta kyautata zaton jawo hankalin masu taimako na ƙasa da ƙasa a shekaru masu yawa ta ɓangaren 'yan kasuwa da jama'a. Akwai buƙatar gaggawa na tabbatar da ganin ƙananan yara da aka tilasta cikin gudun hijira ba a hana su yin karatu. Wannan gidauniya ta Ilimi Baya Jira zai ɓullo da hanyar samar da kayan aikin ba da karatu, in ji shugaban aikin ƙungiyar USAID Gail Smith. Amurka ta himmatu wurin ba da kuɗin farko na $20 million na fara gidauniyar Ilimi Baya Jira. Muna kira ga abokanmu da waɗanda muke aiki tare a faɗin duniya su ƙaru da mu wurin zuba jari a cikin rayuwar waɗannan yara da suke tsananin buƙatar taimako. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Baba Yakubu Makiri da fasarar sharhin jaridan Amurka. Kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
To, ƙasar Chile ta lashe kofin gasar Copa America a karo na biyu a jere, bayan da ɗan wasanta Francisco Silva ya narka ƙwallo a ɓangaren hagu, inda shi kuma mai tsaron gida Argentina Sergio Romero ya faɗa hannun dama wajen kama ƙwallon. Gabanin bugun fenaltin dai, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasashen biyu sun tashi cancaras a jiya Lahadi, inda suka taka leda a gaban 'yan kallo fiye da 82,000 a filin wasa na East Rutherford da ke New Jersey. Wannan gasar ta kasance mai muhimmanci domin ita ce jiko na 100 a tarihin gasar, ta kuma samu halartar ƙasashe 16 daga arewaci da kudancin Amurka. Wannan wasa na ƙarshe maimaicin wanda aka buga ne a bara, wanda shi ma aka tashi aka kan bugun daga kai sai mai tsaron gida, inda aka tashi babu ci ko ɗaya.
To, a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen, sai kuma gobe da safe don Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu saura abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kafin mai salama, bari mu ka gaisuwar ta'aziya ga iyalan Alhaji Tasi'u bisa rasuwar ɗansu Hamisu Tasi'u, wanda Allah ya yi wa rasuwa yau a garin Jos da ke jihar Plateau. Allah ya ji kansa da rahama, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Sai kuma barka haihuwa ga Najib Tsafi bisa ƙaruwar ɗaya da ya samu da aka raɗawa suna Rahama. Allah ya raya ya kuma ɗayyaba. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Usman Kabara da ya taya na gabatar da shiri, da kuma shi Daniel Brown da ya haɗa shiri da ba da umarni, da injiniyarmu na yau Alheri ke muku fata alheri.